Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin yau Laraba 15 ga watan Mayu na shekarar 2019. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa tattaunawar da Amurka da China ke yi kan takaddamar kasuwanci ta wargaje. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ganawarsa da shugaban Russia ta yi ma'ana amma da sauran runa aka ba. Sannan a yau Laraba Amurka ta umarci ma'aikatanta da ba na gaggawa bane da su bar kasar Iraki.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an fara babban taron tsaron kungiyar kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS a yau Laraba a birnin tarayya Abuja. Bayan haka za ku ji rahoto akan korafe-korafen da ƴan yankin Niger Delta a kudancin Najeriya ke yi akan kwangilar tsaftace gurbataccen man yankin. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adle Ture shirya zai kuma kawo. Muna kuma tafa da nasihar azumin Ramadan, amma duk sai bayan labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da China da zimmar warware takaddamar kasuwanci ta wargaje, kuma yana bayyana al'amarin wanda akasari ake kira yakin kasuwanci tsakanin kasashen biyu mafiya tattalin arziki a duniya da dan rashin fahimta. Ana kan tattaunawa kuma har kullun za a ci gaba da yi, inji Trump lokacin da yake amsa tambayoyin murya Amurka a farfajiyar kudu ta fadar White House a jiya Talata. Ya kara da cewa saura kiris mucin majituwa sai kawai suka saba. A sakamakon haka jami'an gwamnati sun ce shugaban na Amurka a wannan mako ya yanke shawarar zurfafa abinda suka fito kirkiri suka kira yakin kasuwanci da cinikayya tsakanin Amurka da Russia. Ba wanda kan yi nasara a yakin kasuwanci da cinikayya, inji shugaban majalisar dattijai Mitch McConnell a lokacin da yake ganawa da manema labarai bayan jawabin Trump. Yace muna fatan waɗannan matakai za su samu cikin yanayi mai kyau. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ganawar da suka yi ta jiya Talata ta kimanin sa'o'i 2 da shugaban kasar Russia Vladimir Putin da kuma ministan harkokin waje Sergei Lavrov game da kusan dukkanin matsaloli da kasashen biyu ke fuskanta ta haifar da ci gaba, duk da cewa ba a sami wata babban nasara ba. Da Amurka da Russia duk sun raja'a kan wasu matsaloli da ke faruwa yanzu a duniya, amma sukan samu sabanin ra'ayi ko kuwa sun yi mawafaka kan gundarin al'amarin. Daya daga cikin irin waɗannan batutuwa shine rikicin kasar Syria, inda Russia ta goyi bayan sojojin Bashar al-Assad yayin da Amurka ta goyi bayan 'yan tawaye da suke so su ga Assad ya sauka daga mulki. Yunkurin da Amurka da Russia suka yi na yin amfani da Majalisar Ɗinkin Duniya wajen kawo ƙarshen yakin da aka fara tun a shekarar 2011 ya wargaje a shekarar 2016. A yau Laraba Amurka ta umarci ma'aikatanta da ba na gaggawa ba da su bar ƙasar Iraki, matakin da aka ɗauka bayan da gwamnatin Trump ta yi gargaɗi kan yiwuwar sojojin Amurka da ke gabas ta tsakiya za su fuskanci barazana daga Iran ko 'yan kuranta. Wata sanarwa da ofishin jakadancin Amurka na Baghdad ya bayar na cewa wannan umarnin ya shafi ma'aikatan da ke gurin da kuma waɗanda ke karamin ofishin jakadancin Amurka da ke Irbil. Shugaban Amurka Donald Trump yayi watsi da rahoton da ke cewa yana tunanin aikawa da sojojin Amurka 120,000 don takama Iran birki. Amma bai kau da yiwuwar tura abin da ya kira sojoji masu yawa nan gaba ba. Ina tsammanin wannan labarin ƙarya ne abinda Trump ya faɗa kenan game da labarin da jaridar New York Times ta wallafa na cewar fadar White House tana tunanin shirin tura sojojin Amurka 120,000 zuwa yankin. Shin zai yiwu in yi haka? Shakka babu, to amma ba mu shirya yin hakan ba a cewar Trump. To ana shan labaran ne da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata mahukunta a jihar Alabama ta kudu maso gabashin Amurka suka kafa dokar hana zubar da ciki kusan kon kowane irin dalili ne. Suka aika da wannan doka da ka iya zama doka mafi tsauri ta hana zubar da ciki ga gwamnan jihar wanda dan jam'iyyar Republican ne. Majalisar dattijai wadda ke da rinjayen yan jam'iyyar Republican ta kada ƙuri'u 25 akasin 6 na amincewa da kafa hana dokar zubar da ciki a kowane mataki da hukuncin daurin shekaru 99 da kuma daurin rai da rai a kurkuku ga wanda ya zubar da ciki sai ko idan ya kasance barazana ga rayuwa ko lafiyar mace. Yan majalisar dattijan sun yi amincewa da wani yunkuri na ganin dokar ta shafi bata shafi waɗanda aka yi musu fyaɗe ko kuma ƴan uwansu suka yi lalata da su ba. Magoya bayan dokar sun ce an bullo da yunkurin dokar ne don a shiga wata shari'a wadda za ta sa kotun kolin Amurka ta sake duba shari'ar da ta yanke a shekarar 1973 wadda ta halatta zubar da ciki a ƙasa baki ɗaya. Mutane fiye da 10 sun fara gurfana a gaban kotun tarayya Amurka a jihar Texas ta kudancin Amurka a wannan mako dangane da abinda masu gabatar da ƙara suke kira zamba ta yin auren bogi mafi yawa wanda suke yin amfani da auren ƙarya don samun takardun zama a Amurka.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. A yau ne aka bude wani babban taron ƙasa da ƙasa a birnin tarayya Abuja na shugabannin hukumomin tsaro da na 'yan sandan ƙasashen yankin ECOWAS don tattauna ƙalubalen da ƙasashen ke fuskanta. Daga birnin tarayya Abuja ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
The security of our state is directly linked to sustainable development.
Commissioner harkokin siyasa, tsaro da zaman lafiya na kungiyar kasashen yammacin Afrika ta ECOWAS kenan. General Francis Bohenza ke bude wani babban taron kasa da kasa na manyan sufetocin 'yan sandan shiyar da ministocin tsaro na cikin gida na kasashen da aka fara a nan Abuja. Inda yake cewar tsaron kasashen na da alakar kai tsaye da tsarin cigaba mai dorewa domin walwalar tattalin arziki na da alakar kai tsaye da tsaro da ma yanayin samar da tsaron kuma gamayyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS za ta yi duk wani abin mai yiwuwa wurin marawa tsare-tsaren tsaro da kuma kambaba sha'anin tsaro a wannan shirya. A dai wannan taro kasashen za su baje matsalolin tsaronsu a faifai domin a tattauna yadda za a tunkare su. To ko menene yanzu babbar matsalar tsaro a Najeriya? Muhammad Adamu Abubakar wanda ke zama mai masaukin baki shine sufeta general na 'yan sandan Najeriya.
We know like in Nigeria we have some challenges at checkpoints, kidnapping.
Mun san a nan Najeriya muna fama da matsalar satar mutane don neman kuɗin fansa. Kuma mun san cewar miyagun makaman da ake tafka wannan aika da su daga wajen ƙasar nan ake shigo da su cikin wannan shiya. To kaga dole ne mu tattauna sosai da sauran shugabannin sassan tsaro na shiyar Afirka ta Yamma domin mu yi wa wannan tufka hanci. Masana irin su engineer Dr. Hussaini Hassan na ganin karfafa tsaro irin nakan iyakoki shine zai taimaka domin a shawo kan wannan matsala.
A karfafa tsaro na iyaka tunda shi talo ne na haɗin gwiwa na mutanen Afirka. Tsaro na farko shine za a yi amfani da identity. Kowanne ƙasa ya kamata a ce tana da identity da makwabcin sa ya riga ya sani. Da wannan identity ne za a iya tace miyagu ko da akwai balagurbi wanda suke kaitarowa daga wani wuri domin su zo su yi haɗin gwiwa da waɗanda suke cikin ƙasar ku.
Amma Dr. Karkamanta akwai wannan yarjejeniyar ta ECOWAS protocol wanda take cire wani shinge tsakanin 'yan waɗannan ƙasashen. Kana ga wannan identity da kake magana kai ba zai kawo cikas ga wancan ECOWAS protocol ɗin ba?
A'a, shi ai identity ɗin da nake magana shine ai identity ne na ƙasa-ƙasa wanda za a yi shi wanda a ko'ina idan ka je ɗin za a tabbatar a san cewa kai daga wuri kaza kake. To saboda haka wannan akwai yarjejeniya ba wani matsalar da zai kawo.
Shi dai wannan taro na samun sa ido daga hukumar 'yan sanda ta duniya wato Interpol da kuma tarayyar Afirka ta AU. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Allah gaida Hassan Maina Kaina. Yanzu kuma zamu leka yankin Niger Delta kudancin Nigeria, inda mazauna yankin Ogoni ke nuna rashin jin daɗin su akan jan kafar da gwamnatin tarayya ke yi wajen aiwatar da aikin tsaftace yankin mai fama da gurbataccen man fetur. Ko da yake gwamnatin Najeriya ta ce ba haka zancen yake ba. Lamid Abubakar Sokoto, wakilin murya Amurka, na tafi da ƙarin bayani.
Wata sabuwa ta kunno kai dangane da aikin gyaran muhalli a yankin Ogoni dake yankin Niger Delta, domin kuwa gwamnatin Najeriya ba ta yi ingantaccen aiki ba wajen tantance kamfanonin da aka rika baiwa kwangiloli a aikin na gyaran muhalli a yankin na Ogoni. Bincike dai ya nuna cewa yawan waɗannan kamfanoni ko kusa ba su da alaka da aikin kwarewa ta aikin na gyaran muhalli da kan gurbata yanayi a sakamakon tsiyayyar danyen mai. Gwamnatin Najeriya ta dukufa kan kokarin gyaran muhalli a yankin na Ogoni, wanda sashen muhalli na Majalisar Dinkin Duniya ya umarci a gudanar. Dama dai ba tun yanzu bane al'ummar ta Ogoni ke ta zanga-zanga tare da nuna kin amincewa dangane da shirye-shiryen da aka bijiro da su wajen gyaran muhalli, inda suka ce an mayar da su gugar yasa wajen saka 'ya'yansu da suka kware a kananan ayyuka daban-daban a aikin na muhalli a yankin na Niger. Musa Dik Saroni wani dan yankin na Ogoni ne kuma ga abin da yake cewa
flag off of that exercise was done I think precisely in June 2016. Between then and now not much has happened.
Yace tun lokacin da aka kaddamar da aikin tsaftace yankin Ogoni dake yankin Niger Delta daga 2015 zuwa yanzu ba wani abu da aka tsina nama yankin mu na Ogoni, kuma hakan ya saka damuwa matuka a cikin rayukan al'ummomin yankin na Ogoni. Haka dai bai rasa nasaba da cewar mu 'yan tsararru ne kuma bamu zaman ma gwamnatin tarayyar Najeriya wata barazana ba. Dalilin kenan da yasa ake samun jan kafa wajen aiwatar da ayyukan tsaftace yankin na Ogoni.
Population of people because they are armless, because leadership is not in place as it were.
Mustabari Bulafu wani dan yankin na Ogoni ne kuma ga abin da yake cewa
the federal government is not serious, the Ogoni are not serious. Majority of those who are doing this protest,
yace gwamnatin tarayya ba da gaske take ba dangane da aikin gyaran muhalli a yankin mu na Ogoni. Haka zalika mutanen yankin, mafi akasarin mutanen da suka shigo cikin zanga-zangar, sun maida batun ceto yankin na Ogoni wata harka ta kasuwanci. Ita kuwa wannan tace,
my name is Mabel. So the problem is that the government of today, they just say something they can't back up.
Tana cewa ne matsalar ita ce kan batun aikin gyaran muhalli. Shugabannin Najeriya ne yau suna taiwa yankin Ogoni alkawali amma ba sa cikawa. To ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta maida martani kan zargin ta bakin ministan muhalli na Najeriya, yace ko kadan babu gaskiya cikin lamarin, kuma sun tabbatar da cewa kamfanonin da da suka baiwa aikin na gyaran muhalli a yankin na Ogoni. Kamfanoni ne da duniya ta riga ta san su wajen kwarewar su. Ita ma majalisar kasa ta tarayyar Najeriya ta nada wani kwamiti na ƴan majalisa domin zuwa yankin Ogoni domin binciko wannan badakala ta baya-bayan nan. Aikin gyaran muhalli dai na yankin Ogoni aiki ne da ya dauke shekara wa shekaru, ana ta kokarin ganin an bijiro da shi wanda gwamnatocin baya suka yi watsi da shi. Daga bisani majalisar dinkin duniya ta umurci a gudanar da wannan aikin a shigowar gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, inda ta ware kuɗi masu tsoka, yayin kuma da masu lura da al'amura ke ganin aikin ya samu tsaiko. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 11:15 yanzu, kuma ga shirin mu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu, a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Sita Albanat Maryam Lawal, mutarkiyar asalin ƙasar Najeriya da ke zaune a San Francisco da ke jihar California a nan ƙasar Amurka. To Maryam Mukhtari, tambaya ta karshe ita ce zancewa wane a takaice ni zaki cewa a rayuwarki da ke zo nan Amurka, kinga sauyi a cikin wannan rayuwar taki a nan Amurka?
Gaskiya na gaban kasa sosai, saboda sanda nake da bana iya buɗe baki in tambaya abin da nake so in tambaya, saboda again harkan gargajiya da yanda dai al'adu suke a gida. To da nazo nan na dai samu na san yanayin yadda nake da irin abubuwan da zan iya yi da irin ƙarfina da naƙasina, sai kuma na ga akwai abubuwan da nake gida na aje dole in yi saboda ni ne mace ce, amma da nake nan sai na ga ba dole ba ne ni abin da aka ce ni ma zan ina da daman in san abubuwan da zuciyana yake so da yadda nake so in yi shi, sai kuma in haɗa da yadda da yadda al'umma suke so a yi abubuwa, ni ma sai in samu daidai tsakiya yadda ni ma zai daɗa damun sai kuma ya daɗa dawa al'umma.
To yanzu idan kin koma a Najeriya a Kano zance musamman, wani sauyi za ka ga al'ummar Kano, wani sauyi za ka ga mutanen da ke bari a Najeriya bayan shekaru da shekaru bancin kin zamna shekaru da dama na Amurka?
To ni ma yanzu a taƙaice ina tunanin so nake in je Najeriya in NYSC ina. So idan na je a NYSC ina, duk abubuwan da na koya a nan gurin especially empowerment na mata, ɗaukaka mata da yara, ina son koya mutane musamman mata da yara so su ma suna da manufa, kuma duk abin da suke so daga ya gudana za su iya following steps ɗin da suke so su tabbata cewa ya gudana ba sai sun jira ba. Kada a gida akwai mutane da yawa da suke da ya suna da ability, kamar ya suna abin basira, suke da basira, saboda basira kanshi ba shi ne zai ci gaba da kai ba, amma in kana da process da kake yi zai iya ɗaukaka basiran naka ya ci gaba da kai.
To a takaice kina ce in ki koma Najeriya zaki aiki da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu, ko ki zaki kafa ƙungiya mai zaman kanta da kanki da ki taimaka ma mutane, matasa, mata?
Idan na je tun da dai na daɗe ban zauna a nan ba, gaskiya zan yi aiki da wani ƙungiyan da ke nan yanzu Najeriya a arewa especially. In na ga harkokin da suke kafa nawa ƙungiyan sai na san abubuwan da ake buƙata. Saboda idan zan iya taimakon wanda suka riga da suka fara nasu NGO ɗin, idan akwai mutanen da suka fara, in akwai abin da zan iya yi don a samu cigabawa ba sai na ƙara farawa daga farko ba, sai duk mu haɗa kai ne. Saboda ni na san akwai mutanen na sani kafin in bar Najeriya wanda suke yin abubuwa kamar a Borno, a Kano, a Kaduna, to dama su zan samu in magana da. Ina ma da wata ƙawa da ta fara wata ƙungiya sunan shi I Am Change. Kuma da na koma wannan karan, na je January watan farko wannan shekaran, na je na samu na ɗan yi aiki da ita, na ga abubuwan da suke da suna raising awareness na siyasa da muhimmancin matasa a siyasa, sai na samu na ɗan yi na ga abubuwan da suke na taimaka yadda yanda ya kamata ni dai so nake in naje in ba su different perspective eh to so ni akwai da akwai perspective gida ne gida ne kai na gargajiya da nazo nan sai na ƙara samun wata kamar sanda nake da nazo nan gurin da ina da perspective ina kai Nigeria and yanda na tashi a Nigeria kai sai amma da nazo nan naga cewa akwai su ma mutane akwai inda suke abubuwan su anan sai naga to akwai amfanin hada abin da na koya a gida da abin da na koya anan dan in samu ganuwa in taimaka wa mutane a gida sai abin da ya canza mun ni bambanci na da mutanen da ke gida dan na samu yanayin nan na samu wani experience anan gurin da ba su da shi to idan ba su iya samu su zo ba to ni in kai musu experience din dan su hada su san cewa akwai hanyoyi daban-daban da za su iya samun abu daya da kake so ba dalle bane sai hanya daya ake samu
Sita Albanat Maryam Lawal Mutarke nan yar asalin kasar Nigeria dake zaune a San Francisco dake jihar California a nan kasar Amerika mun gode kwarai da bamu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta gargo wanda ni Abdul Aziz Adli Toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin Washington DC
Tuma da Allah a gaida Abdul Aziz Adili Turo yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito ne daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe inda yace assalamu alaikum muryar Amurka ba shakka taron da shugabannin rundunar ƴan sanda daga kasashen yammacin Afirka suka gudanar a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya dan lalubo hanyoyin da za a magance matsalolin tabarbarewar tsaro da suka addabi kasashen yankin yayi daidai kuma ya dace muna addu'ar Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu amin sai sakon Ali Abdullahi Doran Baga inda yace ya kamata kwamitin tsaro na majalisar dinkin duniya yayi ruwa yayi tsaki dan ganin an samar da maslaha tsakanin gwamnatin sojoji da kungiyoyin fararen hula kasar Sudan shi kuwa Lawal Sani na kawu daura yace tabbas muna cikin fargaba bisa matsalar yan bindiga da ke faruwa a jihar mu ta Katsina da wasu jihohin arewacin Najeriya ganin yadda matsalar ke kokarin hana aikin gona a lokacin damuna sai sakon Yusuf mai leda gwalalo jihar Bauchi yace salam biyoye Hausa ku bani dama ni kira ga Kanawa ya kamata su kwantar da hankalin su wajen rikice-rikicen da yake faruwa akan kirkiro masarautu kowa yana ganin Kano da kima ga arziki da kasuwanci za ku sa zazzaga su muku dariya sai sakon Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau inda yace assalamu alaikum biyoye Hausa domin ƙara zaburar da tattalin arzikin ƙasa ina ƙara tunatar da mahukuntan Najeriya cewa su maida hankali wajen taimakawa manoma duba da yadda damuna take ƙara kankama a sassan ƙasar nan wacce Allah ya azurta mu da ƙasar noma sai sakon Usman Shitu Mahuta yace ya Allah muna tawassuli da ayyukan mu kyawawa albarkacin wannan wata mai daraja na Ramadana da muke ciki daga kawo mana zaman lafiya da ƙarshen masifin da ke faruwa a jihohin Zamfara Katsina da birnin Gwari da ma hanyar Kaduna zuwa Abuja da ma Najeriya baki ɗaya amin sai sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga mutawakkil Gambo ɗalibi a kwalejin Gumal yace salam biyoye Hausa a yau zan yi amfani da wannan damar ne mai kira ga masu hannu da shuni da su zage damtse wajen tallafawa gajiyayyu da marasa shi domin dacewa da babban rabo albarkacin wannan wata na Ramadana.
To madalla yanzu kuma ga nasihar azumin Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sunana Ibrahim Muhammad Dugri shugaban majalisar malamai na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri kuma shugaban gidauniyar Alkiswa ta Najeriya baki daya alhamdulillah muna karewa Allah madaukakin sarki godiya wanda ya nuna mana wannan wata mai daraja wata Ramadan watan Alkur'ani watan da Allah madaukakin sarki ke lullunkawa bayan salada a duk lokacin da suka yi ayyuka na alkhairi sannan kuma yake gafarta musu kurakuransu da kuma zunubansu. Muna fata Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata. To har yanzu daga cikin wato garabasa da ake samu a cikin wannan wata na Ramadan shine maluma sukan gabatar da tafsirai na Alkur'ani mai girma a garuruwa da masallatai da fagage daban-daban inda aka ware domin wannan tafsiri. To mu sani cewa fagagen tafsiri na Alkur'ani mai girma ba guraren baje haushi bane, ba kuma guraren gugan zana bane, ba kuma guraren mayar da martani ne akan abubuwan da za su kauda kan waɗanda ake karantarwa da kuma waɗanda suke zuwa don jin karatu tsakanin su da Allah fi sabilillahi ba. Don haka ina kira musamman ga ƴan uwana almajirai da kuma iyayena malamai da mu sani cewa waɗanda Allah ya tara mana su muke karantar da su tafsirin Alkur'ani mai girma, akwai bayin Allah da suke nufi da kyakkyawar manufa, sun zo ne su saurari umarni da kuma kalmar Allah da kuma umarni da kyawun al'amura da kuma barin abubuwan da ake hana su munana. Don haka mu sani cewa su dinnan amanoni ne a gare mu, mu karantar da su gaskiya tsakanin mu da mahallicin mu. Sannan duk wanda Allah ya bashi damar karantar da bayin Allah kada ya dauka cewa shi yafi kowa, a tana yiwa a cikin jama'an nan da ka tara kake karantar da su da Allah ya hore maka su akwai wanda zaka iya karatu har ƙarshen rayuwarka a gaban sa baka kare ba. To mu sani cewa wannan horewa ce ta Allah, kuma duk wanda Allah madaukakin sarki ya nufa da kasancewa yana tsayawa ya yi mutane bayani na littafin Allah ya sani cewa shi wakilin Allah ne a ƙarƙashin littafin Allah, don haka ya tsare wannan amana ya ji tsoron Allah ya karantar da gaskiya ba da son zuciya ba. Muna fata Allah ya albarkace mu albarkacin Alkur'ani, kuma Allah ya sa Alkur'ani ya jagorance mu har gidan aljanna. Allah ya karbi ibadun mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Allah kafin mu sallama da ku ga takaitaccen labaran duniya. Mutane fiye da 10 sun fara gurfana a gaban kotun tarayya Amurka a jihar Texas dake kudancin Amurka a wannan mako, dangane da abinda masu gabatar da ƙara suka kira zamba ta yin auren bogi mafi yawa, wanda suke yin amfani da auren ƙarya don samun takardun zama a Amurka. Ya zuwa yanzu dai hukumomin Amurka sun kama mutane 50 daga cikin kusan mutane 100 da ake zargin sun yi laifuffukan da suka hada da auren bogi da damfara ta hanyar email da damfara ta hanyar shige da fice da share ƙarya bayan rantsuwa da kuma jirkita shaida don ɓoye gaskiya. An tsaida ƙarshen watan Yuni don fara zaman shari'ar. A cewar masu shigar da ƙara a makon da ya gabata, wannan shirin zamba ya fito ne daga jihar Texas kuma ya hada da mutanen jihar da kuma waɗanda ke ƙasar Vietnam. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da China da zimmar warware takaddamar kasuwanci ta wargaje, kuma yana bayyana al'amarin wanda akasari ake kira yakin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu mafi tattalin arziki a duniya da rashin fahimta. Ana kan tattaunawar kuma har kullum za a ci gaba da yi, inji Trump lokacin da yake amsa tambayoyin murya Amurka a farfajiyar kudu ta fadar White House a jiya Talata. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ganawar da suka yi jiya ta kimanin sa'o'i 2 da shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin da ministan harkokin waje Sergey Lavrov game da kusan dukkanin matsaloli da ƙasashen biyu ke fuskanta ta haifar da ci gaba, duk da cewa ba a sami wata babban nasara ba. A yau Laraba, Amurka ta umarci ma'aikatanta da ba na gaggawa ba da su bar ƙasar Iraki.
To masu sauraro, a nan za mu da sa'aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.